shi dai bai bori ba ko dan mani
jin gasa ya fi gaban wasa bai kushe ai bai bori ba ko dan mani jin gasa ya fi gaban wasa bai kushe ai bai bori ba ko dan mani
Jin gasa ya fi gaban wasa.